الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a cikin littafinmu mai albarka, littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik na Ash-Sheikhul Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askari al-Maliki al-Baghdadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ji kansa da rahama. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, mun gama karatu cikin salloli waɗanda suke na nafilifili wanda addini na musulunci ya shar'anta su ga bawan Allah musulmi, wanda idan ya yi su Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala zai ƙara ɗaukaka darajarsa akan wato salloli na farilla wanda ya aikata su. Sannan kuma waɗannan nafilifili su ne waɗanda Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala zai sa a cike wa bawansa wato jibin da ya zamanto sallarsa ta farilla ta samu ragowa a nan, sai ya zamanto an shigar da shi aljanna ta dalilin haka. A yau insha Allah Subhanahu wa Ta'ala za mu tashi akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na fiqhu. Shi ne akwai waɗansu ayoyi a cikin Alƙur'ani wanda idan bawan Allah musulmi ya karanta su zai tafi ya yi sujada saboda karanta su da yayi. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Faslun. Azaimu sajadati ihda asharata minha sadu la akhirul hajji wa laysa fil mufassal minha shay'un.
Na'am. Faslun. Rabewa baina ma mawda wama ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fi bayani ma yata'allaqu bil ayati allati yusjadu inda qira'atiha. Wato wannan fasali zai yi mana bayani dangane da abin da yake da alaka da ayoyi waɗanda ake yin sujada lokacin da aka karanta su. Wato akwai waɗansu ayoyi a cikin Alƙur'ani wanda idan mai karatu yana karatu ya zo ta kansu, to idan ya karanta su to ana so ya tafi yayin sujada, amma wannan sujada din ba wajibi bace kamar yanda Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya fada. Malam yace azaimu sajadati ihda asharata sajdatan, shi ne yace ihda ashara. Azaimu sajadat wato gurare waɗanda ake yin sujada wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi sujada lokacin da aka karanta wannan guri a cikin Alƙur'ani, ihda asharata wato su guda goma sha ɗaya ne, gurare goma sha ɗaya ne, guri goma al'a'immatul arba'a gabaki ɗaya sun yi ittifaqi a kansu. Hanafiya, idan ɗan Hanafiya ne mutum idan ya karanta waɗannan ayoyin guda goma to an yi umarni da a yi sujada lokacin da aka karanta ɗaya daga cikinsu. Idan ɗan Malikiya ne haka, idan ɗan Shafi'iyya ne haka, idan ɗan Hanbaliya ne haka, su ne gurare guda goma ciccif. To ta ɗaya inda ya zamanto an samu saɓani a kai ita ce ta cikin Suratu Sa'ad. An gane ko wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab ko wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Waɗansu daga cikin malamai sun cire ta, waɗansu kuma daga cikin malamai sun tabbatar da ita, wanda daga ciki akwai malaman Malikiya wato sun tabbatar da wannan, saboda kuma hadith ya tabbata akan hakan din kamar yanda yake cikin Sahihul Bukhari. Na'am. Minaha wato yana ɗaya daga cikin guraren da idan mai karatun Alƙur'ani ya karanta wannan gurin to an mai umarni da ya yi sujada idan yana da kwai alwala, umarni wanda yake na mustahabbanci shine sad wato alif lam mim sad to karshen aya ta cikin suratul a'raf innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun to ana so mai karatun alqur'ani idan ya karanta wannan gurin ya tafi yayin sujada a lokacin da yake cikin tilawa ne bayan magruba ne bayan sallar azhur ne tagarace yake yana qiyamul layli ne yana sallah ta farilla ne idan ya karanta wannan gurin to ana so ya tafi yayin sujada mun gane da kyau ko yawwa sad anan ba ana nufin sad ba waccar ana nufin alif lam mim sad aya ta karshe wanda wannan shine guri na farko a cikin guraren da ake yin sujada guri na biyu cikin suratul ra'd wajen fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tawwa'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal a walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawwa'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal wannan shine guri na biyu guri na uku cikin suratul nahl ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wannan shine guri na uku karshen izu din rubama zaka shiga cikin waqala Allah guri na hudu shine cikin suratu bani isra'il suratul isra karshe karshen ta wajen innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a to wannan shi ma guri ne wanda ake yin sujada guri na biyar shine cikin suratu maryam bayan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani game da abin da ya shafi annabawansa kama tun daga kissar annabi zakariya alaihi salatu wassalam ga dansa annabi yahya aka zo kissar nana maryam tare da danta annabi isa alaihi salatu wassalam aka zo kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yazo ya tattauna akan kissar annabi musa da dan uwan shi annabi harun aka gangara wajen su annabi isma'il da annabi yaqub da sauransu da annabi idris sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya to waɗannan bayin nawa nagari idan ana karanta musu ayoyi na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna faduwa halin kasancewarsu suna masu sujada sannan kuma suna masu sheka kuka saboda tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala to anan shi ma akwai sujada to kuma sai ta shida ita ce cikin suratul hajj farko kenan wa man yuhinu llahu fama lahu min mukrim inna llaha yaf'alu ma yasha sai ya ce la akhirul hajj yace a banda sujada ta karshen suratul hajj sujada ta karshen suratul hajj malamai ba su yi ijma'i ba akan wato yin ta Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato shi yana ganin cewa babu sujada a wannan gurin haka Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shi kuma yana ganin cewa babu sujada a wannan gurin to amma irin su Umar dan Khattab da Abdullahi dan Umar kamar yadda al-Imam Malik ya kawo asar din cikin littafin sa Mawda to suna ganin cewa akwai sujada a wannan gurin an gane da kyau wato shine wajen fadar Ubangiji ta'ala da yace ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khayra la'allakum tuflihun to anan mutun ya tafi yayin sujada wannan wadansu daga cikin malamai sun tabbatar wadansu daga cikin malamai kuma bas tabbatar ba wannan sabani tun daga kan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har zuwa kan su al-Imam Malik da kuma na kasa da su din walaysa fil mufassali minha shay'un Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce walaysa shay'un babu komai minaha na sujadu waɗanda ake yin su idan an karanta su fil mufassali wato a cikin surori waɗanda suke ababan rarrabewa da basmala sune al-mufassal. Al-mufassal kashi uku ne, akwai diwalul mufassal, akwai awsatul mufassal, akwai kuma qisarul mufassal. To suna farawa ne daga suratul hujurat, abin da ya kai ƙasa, wannan sune al-mufassal. To tun daga suratul hujurat har ya zuwa ƙasa babu wata sujada ana kenan. Sujada inda take tsayawa shine cikin suratul fussilat, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu. In mutum zai tsaya a kai ko in ba zai ce ba ta abudu na in ba zai yi sujada ba, ko kuma hum la yas'amun aya ta gaba, wannan shi ma akwai sabani a wani gurin ake yin sujada, shi ma akwai sabani a nan. To shi ne a malikiya tun daga ma khalaqna har ya zuwa minal jinnati wan nasi babu sujada a nan. Mun gane da kyau. Na'am.
Wa athbata ibn wahab lil jami'a
Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri maulahum Abu Muhammad al-Misri al-Faqih al-Majri na al-Imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Wa athbata al-jami'a, to shi ya tabbatar da dukkan guraren da ake yin sujada a cikin al-Qur'ani. Daga cikin malaman malikiya, yana ɗaya daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa sujada a cikin Al-Qur'ani wanda aka yi umarni da a yi gurare 15 ne. An gane ku? Wannan guri 11 da muka ambata, mun tsaya akan guri na 6 cikin suratul Hajj ko? Guri na 7 shine cikin suratul Furqan. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Guri na 8 shine cikin suratul Naml. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Shine guri na 8. Guri na 9 shine cikin suratul Sajda din. An gane ku? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Guri na 10 shine cikin suratul Sad. Imma dai wa kharra raki'an wa anab ko wa husna ma'ab. Guri na 11 shine cikin suratul Fussilat. Imma in kuntum iyyahu ta'budun imma wa hum la yas'amun. Waɗannan su ne gurare guda 11 wanda malikiya ta yi umarni da a yi sujada lokacin da mai karatu ya karanta su, saboda dalilai da suka bayyana. Waɗansu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne da kanshi ya yi sujada, waɗansu kuma a gaban shi ne aka yi. An gane? To yanzu gurare guda 4 wanda bamu ambata ba shine akwai akhirul hajji, ita ce ta farko daga cikin wanda aka yi sabani a kanta. To Ibn Wahab daga cikin malaman malikiya ya tabbatar, ya wafaka su Umar dan Khattab su Abdullahi dan Umar, Allah ta'ala ya kare yadda da su, saboda athar din yana cikin muwaddata al-Imam Malik. Yayi sujada ana, ya ayyuhal ladina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khayra la'allakum tuflihuna. Ga kumsa ga kuma sujada. Mun gane ku? Sai kuma guri na 2 inda aka yi sabani shine cikin suratul Najmi, ƙarshen ta, aya ta ƙarshe, afa min hadhal hadithi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. To wannan ita ma ana sujada. Abdullahi dan Mas'ud yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi sujada a cikin ta, haka Abdullahi dan Abbas, haka Abdullahi dan Umar, da waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sun rawaito cewa wannan ita ce sujadar da ya zamanto dandazo na mutane hatta wanda ba musulmai ba ma sun yi ta. An gane ku? Tun yana zaman Makka. Sai kuma guri na uku wanda ake da sabani akan shi shine cikin suratul Inshiqaq. Alhamdulillah. Ya hadikum Allah wa yuslihu balakum. Wajen fadar Allah ta'ala da yace wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nan shi ma wadan suna yin sujada, wadan kuma ba sa yin sujada. Abu Huraira yayi sujada annabi yace kuma haka ya kasance yana yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin Sahih Bukhari. Sai kuma guri na ƙarshe shine ƙarshen suratul Iqra ko suratul Qalam ko suratul Alaq. Dan ana faɗa mata kallala tudihu wasjud waqtarib. Wannan shi ma ana sujada a wannan gurin. Waɗannan su ne gurare guda hudu waɗanda aka yi sabani a kai za a yi sujada ko ba za a yi ba. Al-Imam Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri al-Faqih athbataha. Ya tabbatar da cewa ana yin sujada a waɗannan guraren guda hudu. Sai ya zamanto sun zamanto sujada guda 15 ce kenan. Amma waɗansu daga cikin malamai ba su tabbatar da su ba. Na'am.
وشروطها كالصلاه يكبر لخفضها ورفعها بغير احرام ولا سلام يتجاوزها وقت كراهه والحدث يتنعم والحدث
نعم وشروطها تو شروطا na ita wannan sujada ta tilawa sujudut tilawa ake ce mata dama shuruta na ta kassalati wato tamkar shuruta na sallah ne kafin mutun yayi sai ya zamanto yana da alwala. Idan ya zamanto mutun ba ya da alwala kamar yanda ba zai yi sallah ba, ba ya da alwala, to haka nan sujudu tilawa ba a yin ta ba alwala. Sannan kuma ya zamanto mutun yana sanye da tufafi ya suturce al'aurarsa. Idan ya zamanto mutun yana zaune ne tsarara ba ya da tufafi a jikinsa ba zai yi ba sujudan nan. Sannan kuma ya zamanto mutum yana fuskantar alƙibla ne. Idan ya zamanto yana kallon yamma ko yana kallon kudu ko yana kallon arewa to ba zai yi ba wannan sujadar. Shine da yace wa shuruduha kassalati, wato sharuda na sujudut tilawa tamkal sharuda ne na sallah. To amma wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato wannan sharadi a sujudu tilawa ba ta da waɗannan sharuɗa. Kuma kamar yadda Ibnu Hajar cikin littafin Fathul Bari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo bayani akan cewa bayan ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud wanda suke bayani akan cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qara'an najma fa sajada biha wa sajada man ma'ahu minal muslimina wal mushrikin, wato waɗanda suke tare da ma'aiki a lokacin daga cikin musulmai da mushrikai gabaki ɗaya kowa sai da ya faɗi yayin sujada. In banda dattijo guda ɗaya tal shine Umayyah ibn Khalaf ya doki tafin ƙasa a hannun shi, ya doki ƙasa tafi guda a hannun shi sai ya sujada, ce shi ba sai ya dora goshin shi ba a ƙasa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wannan mutumin na gan shi ranar Badar an kashe shi yana kafiri. To Ibnu Hajar ya ce wannan dalilin da yasa za a ce yin alwala ba wajibi bane ba zai yi ba a ce a taron nan duka a ce kowa yana da alwala. Sannan kuma gashi har ma akwai mushrikai waɗanda su ba su ma san addini ba. Sannan kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada waɗansu suna kallon manzon Allah ne, waɗansu suna jefe, waɗansu suna jefe. Za mu ga cewa in aka ce kowa ya yi sujada a gurin da yake, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon alƙibla to wani yana kallon annabi kenan ya baiwa alƙibla baya, to shi ma yayi sujada haka nan. To suka ce sharuɗanta ba dole bane a ce mutum sai yana da alwala, sannan kuma ba dole bane a ce mutum sai yana fuskantar alƙibla. Wannan dai sabani ne na malamai akan wato sujudu tilawa za a iya yin ta ba alwala ko ba za a iya yin ta ba, sannan kuma za a iya yin ta ba a fuskantar alƙibla ko dole sai ana fuskantar alƙibla za a yi ta. Yukabbiru, to yana yin kabbara li khafdiha saboda zai tafi yayi sujada din, idan zai sunkuya ya tafi sujada din zai ce Allahu akbar wa raf'iha, sannan kuma lokacin da zai dago shi ma zai ce Allahu akbar bi ghairi ihramin, ba tare da yayi harama ba, ba buƙatar a ce sai yayi harama ba sai yayi niyyar yin sallah a cikin zuciyar shi, a kawai haka nan zai tafi yayi. To idan ya tafi yayi sujada, me zai karanta a cikin wannan sujada tashi? Zai ce subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ko zai ce subuhun quddusir rabbul mala'ikati war ruh, ko zai faɗi wani zikiri ne makamancin sa. Na'am, me ake faɗa a cikin sujudu tilawa? Na'am. To kamar yanda hadithun da yake cikin Tirmidhi, hadithun Abdullahi dan Abbas, abinda mai sallah zai yi, mai sujudu tilawa zai yi, shine zai ce Allahumma Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'al hali indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Wato wannan ita ce addu'ar da ake yin ta sujudu tilawa, sannan kuma da sujudu shukr. Idan mutum yayi sujudu shukr, wannan ita ce addu'ar da zai yi, sannan kuma idan yayi sujudu tilawa, wannan ita ce addu'ar da zai yi, da kuma waɗansu daga cikin addu'o'i. To amma wannan tana cikin Tirmidhi. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rajulun min al-ansar ya rasulallahi inni ra'aytuni fil manami usalli ka'anni usalli khalfa shajaratin fasajartu fasajadati ash-shajaratu li sujudi wa sami'tuha wa hiya taqul Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'al hali indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma faqara'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama sajdatan fasajada wa sami'tuhu wa huwa yaqulu mithla ma akhbarahu ar-rajulu 'an qawli ash-shajara. To hadith yana cikin sunan na al-Imam at-Tirmidhi. To da haka idan aka yi wannan sujada din sai ayi wannan addu'a din Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'al hali indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Imma dai mutun ya karanta, imma so biyu, imma so uku, ya shikenan sai ya dago. Wala salamin, sannan kuma babu sallama, ba a yin sallama a ita, kawai haka idan ka dago shikenan sai ka shiga cikin karatun ka, kuma kana dagowa ba sai ka yi tahiyya ba da salatin ma'aici sallallahu alaihi wasallama ka sallami, a kana dagowa shikenan. Wannan shine dama maqsudi kai wannan sujada din. Wa yatajawazuha waqtal karahati wal hadath. Wa yatajawazuha, mai karatun alqur'ani wanda yake tilawa ko yake taqara ko kuma yana cikin waɗansu uzurrurruka, idan ya karanta sura wanda take dauke da sujada, to wa yatajawazuha, yana tsallakewa gurin da idan an karanta shi ake yin sujada din, waqtal karaha, a lokacin da aka karhanta yin sallah ta nafila, a lokacin da ya zamanto shari'a ta musulunci ta karhanta bawan Allah musulmi yayi sallah ta nafila a wannan lokacin, to in yazo shi karanta karatu na alqur'ani a wannan lokacin sai ya tsallake gurin. Amma in bayan sallar asubahi ne mubasharatan, babu laifi idan ya karanta ta yi sujada. Idan ya zamanto gari ya batta yi, rana tana famar hutawa ne, to a wannan lokacin in yazo shi yana karanta ta sai ya tsallake ta to sai zaman to kuma malamai sun yi sabani ayar duka zai tsallake wanda take doke da sujadar ko kuma a'a gurin sujada din kade zai tsallake sali yanzu idan mutun yana karatu na alqur'ani yazo shi cikin suratul a'raf yazo karshe karshen ta ana cewa wulkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asali wa la takum min alghafilin kumsa suratul anfali madaniyatun wa ya 670 aya haka zai fada ayar duka zai tsallake innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi ba zai lissafi da ita ba ko ku a'a gurin sujada din kade zai tsallake ya ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wala suratul anfali madaniyatun wa haya 670 aya to haka zai yi ko kawacin zai yi baulani ko tawilani kamar yadda al-imam khalil cikin littafin mukhtasar wato ya kawo an yi fassara guda biyu an fahimci mudawwana al-mudawwanatul kubra da kowace daga cikin waɗansu sun tafi akan cewa ayar duka zai tsallake waɗansu kuma sun tafi akan cewa gurin da ake yin sujada din kade zai tsallake wanda haka muke yi a yanzu an gane ku innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la tatajafi junubuhum ko yawwala na'am wal hadath sannan kuma yana ketare ta yana tsallakewa gurin da ya zamanto ana yin sujada idan an karanta shi lokacin da ya zamanto ba ya da alwala idan ya zamanto yana karatun alqur'ani ba ya da alwala ya zo gurin to sai ya tsallake shi kada ya fade shi na'am
wa yatluhu ma ba'dahu wa yasjudu wal mustaqim
shikana wala yasjudu
wala yasjudu
na'am wa yatlu ma ba'dahu to sai ya karanta ayar da take bayan wannan kin jumla din da zai tsallake yana tsallakewa wannan jumla din kawai abin da yake bayan ta shi zai karanta wala yasjudu ba zai tafi ba yayi sujada an gane ko to shikenan to yanzu wannan da yace wa yasjudu to sai mu je mu kuma wa yasjudu to yanzu wa yatlu ma ba'dahu anan jumla din ta tsaya yanzu wannan wa yasjudu in zamu doke ta biduni wala yasjudu ba makwadin wa yatlu ma ba'dahu bace an gane idan zamu doke ta makwadin ta ce sai dai mu ce wala yasjudu ba zai tafi ba yayi sujada in a lokacin da aka karhanta yin nafila ne ba zai tafi ba yayi sujada a wannan lokacin idan lokacin da baya da alwala ne ba zai tafi ba yayi sujada an gane ko to kuma idan muka doke ta wannan sabuwar magana ce wa yasjudu ma'ana wa yasjudu al-qari'u wanda ya karanta ayar da take dauke da sujada yana yin sujada wal mustami'u kattali mutumin da ya zamanto ya zo ya zauna yana sauraron karatun mai karatu abin da ya kawo shi ya zauna wani malami ne yake karatun alqur'ani sai ya ce bari ya zo shi shima yayi tarayya cikin lada ya zo ya zauna yana saurare to shi ma wannan hukuncin sakattali tamkar wanda yake karatun alqur'ani din lokacin da ya zamanto shi wannan mai karatun alqur'ani ya zo shi ya karanta ayar da take dauke da sujada ya tafi ya sujada ko idan shi ma yana da alwala shikenan sai ya tafi ya sujada shine almustami' alladhi jalasa listima'il qur'an wanda ya zauna saboda sauraron alqur'ani din wannan shi hukuncin sa kalladhi yaqra'ul qur'ana inda sujud wajen sujada shi ma zai lasami'u yace a'a ba wanda lasabika bace ta kai kan kunnan shi ba wanda shi ji bane yayi akwai bambanci tsakankanin wanda ya zauna yake saurare da kuma wanda shi kuma abin ne ya kai gare shi shi ba saurare ba yake can uzurin shi yake shi dai kawai la sabika ce ta kai gare shi, amma shi bai zauna ba yana saurare, shi wannan ba zai sujada ba. Irin mutumin da yana cikin uzurarrukan shi ga kawai wani yana yana da la sabuna da wai sabbi huna huwa la wai sujuna kawai sai ga ya fadi ya sujada, shi wannan ba zama bane ya saurari karatun shi na alqur'ani. Irin wannan ko wata kila wani uzurin shi ne ya kawo shi wani abokin shi ya ce mu haɗu da kai a daidai guri kaza, to ya zo shi yana zaune yana jiran shi, shi ba karatun ka ba yake ji, yana danna dannan salular shi, to yanzu nan shi ba za a ce bai yi sujada saboda shi mai karatun alqur'ani din ya yi sujada. An gane ko? As-sami'u, akwai bambanci tsakankanin al-mustami'u da as-sami'u. Al-mustami' shine wanda ya zauna yake saurare, alladhi jalasa wa asgha listima'il qur'an, wanda ya zauna yayi shiru yayi kasage duk wani aiki da yake ya aje saboda ya saurari wannan karatun da kake, wannan shine al-mustami'u. Shi kuma as-sami'u shine wanda bai bar ba uzurin shi saboda sauraron karatun al-qur'anin da kake. Mun gane da kyau? Na'am.
Wa yukrahu ta'ammuduha fi salati fa in talaha sajada wa yajharu al-imamu biha fi sirriyati Allahu a'lam.
Wa yukrahu ta'ammuduha fi salati, an karhanta mai sallah ya gangamta karanta ayar da take dauke da sujada fi salati a cikin sallah ta farilla, wannan makruhi ne. Amma fa in talaha, idan ya karanta ayar da take dauke da sujada a cikin sallah, in ma ta farilla in ma ta nafila, to sajada, to sai ya yi sujada, tafiya zai yi sujada. Idan a cikin sallah ta nafila cikin dare ka karanta ayar da ya zamanto tana dauke da sujada, sai ka tafi ka yi sujada ala wajhi istihbab, wannan mustahabbi ne ba dole bane. An gane? Idan ya zamanto mutum bai ba babu laifi a kan shi, aka Umar dan Khattab ya faɗa, ya ce ya ayyuhan nasu inna ma kunna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi wa lam yasjud. Umar dan Khattab ya ce ya ku mutane, haƙiƙa muna hucewa muna karanta ayar da take dauke da sujada, to duk wanda yin sujada ya dace da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu, ya aikata umarni na ma'aiki, duk wanda bai yi ba sujada kuma babu laifi akan shi. Dan haka wanda yake nuni akan cewa sujada ta tilawa ba wajibi bace, babu man lam yara anna Allah lam yujibi sujuda, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin na Umar dan Khattab, athar na Umar dan Khattab a cikin Sahih al-Bukhari din sa. Wa yajharu al-imamu biha fi sirriya, limami yana bayyanawa da ayar da take dauke da sujada idan yana karatu ne a sallar da ake asr cewa karatu a cikin ta, a cikin sallar az-zuhur sai ya karanta taku a rak'a ta farko yayi sumuni, a rak'a ta biyu yana cikin sumuni na biyu, shikenan sai ya zo shi man hinallahu kuma lahu min mukrim ko inna Allah yaf'alu ma yasha, shikenan to sai ya karanta guri wanda yake mai tsawo, yanda waɗanda suke mamudin shi masu karatun alqur'ani za su gane idan ya tafi sujada kai tsaye ba sun mushi ba tasbih. Dan yanzu mutum yana sallah a matsayin limami da kace Allahu akbar bayan ka karanta Fatiha ka karanta sura a asirce, shikenan kawai maimakon ka tafi ruku sai kace Allahu akbar ka tafi sujada, kaga mutane da yawa cha za su yi malam ya kidimi tasbihi za a ware masa subhanallahi subhanallahi subhanallahi. To saboda ka kore wannan abun daga wajen mamunka, ayar da take dauke da sujada din sai ka bayyana ta a sallal azhur, inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. To sai ga fada ka tafi sujada, bayyana ta za ka yi, idan ka bayyana shi kenan kuma in aka tashi sai ka ci gaba da karatun ka a asirci, dan kar su ce ka zo da wani abu sabo. Wallahu a'lam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi sani dangane da daidai. abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana. Wa bihadhal qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.